اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الفاتح الكاتم الناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون السلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین ظلمت سنة من احیا الظلام الى ان اشتقت قدمه الدر من ورم وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجار كشم طرف العتم وراودته الجبال الشم من ذهب أن نفسه فعراها عيما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على الإسم فكيف تطقو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرض ومن عجم الحمد لله من غدي والله سبحانه وتعالى da ya kaddara mana ci gaba da wannan karatu mai albarka cikin wannan littafi na Imam Busairi Burdatul Madihi. Satin da ya gabata mun yi karatu, mun karanta fasali biyu. Yau karatunmu zai tashi ne al-fasl al-thalith fi madhi an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama, fasali na uku cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. In ana magana akan yabon manzon Allah bil iktisar, zamu bayani akan me ake nufi da yabon manzon Allah kafin mu shiga cikin wannan fasali, mu ji kuma bayanin da shi Imam Busairi ya mana. In an ce al-madhu a larabci ana nufin as-sana'u, ma'ana yabo. Yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne da ya samo asali daga al-Qur'ani, kuma ya samo asali daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam, wanda shi karan kansa Allah subhanahu wa ta'ala. In ka duba al-Qur'ani da aka ga gaba ɗayanta kawai ta kunshi yabon manzon Allah ne, al-Qur'ani dukkanta. Shi yasa da aka tambayina na Aisha radiyallahu ta'ala anha game da menene ɗabi'ar manzon Allah, tace ɗabi'un manzon Allah al-Qur'ani. Ma'ana in kana zo ka san waye manzon Allah, ka ga yanda Allah yake yabon manzon Allah, Allah yake magana cikin haƙin manzon Allah, to ka koma cikin al-Qur'ani ka ga yanda Allah yake yabon manzon Allah jumlatan wa tafsilan. Misali a al-Qur'ani Allah yana ce mana wa innaka la ala khuluqin azim ya rasulullah, lalle kai din nan kana kan wasu ɗabi'u masu girma. Misali wannan aya ta ibo adawatu tawkidi, misali a ce wa innaka, wannan ma wadun suna ce mata wawul qasami, inna suna ce mata harfu nasbin wa tawkidin, sannan wannan kafun din damirul kidabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka, lallai kai din nan ya rasulullahi. Sai Allah ya kara kawo mana lamul qasami, la ala, ita wannan lamul din ita ma suna ce mata lamul qasami, wannan ma wannan ana ce mata wawul qasami. Sannan Allah ya kara kawo mana harful istila'i, ala kenan harful jarri. Wa innaka la ala khuluqin azim ya rasulullah, lallai kai din nan kana kan wasu ɗabi'u masu girma ya annabi rahama. To kaga nan Allah ya yabi manzon Allah jumlatan, a dunkule kenan. To kaga wannan aya tana da mana bayanin hadisin nan na aiki da yake cewa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq, Allah ya turo ni ne domin na cika makarimul akhlaqi wa mahasinus sifati. To sabida haka ashe in ka koma alqur'ani da ka ga yanda Allah yake ba maka manzon Allah jumlatan a dunkule, shine amirul shu'ara Ahmad Shauki yake faɗa, ya Mustafa min qabl nashati adamin wal kaunu lam tuktalahu aghlaqun ayarumu makhluqun sana'aka ba'ama asna ala akhlaqi kalkallahu. Yana cewa ya Mustafa, ya annabi Muhammadu zabibban Allah, min qabli nashati adamin, tun kafin Allah ya halicci annabi adam, Allah ya zabi manzon Allah, rasulun minal maula kenan, wa adamu lam yakun. Ayarumu makhluqun sana'aka ba'ama asna ala akhlaqi kalkallahu, shin yanzu ya rasulullahi akwai wani abin halittan da ya ishe ya beka bayan Allah da kansa ne yake yabanka ya rasulullahi, yake cewa innaka la khuluqin azim. Allah ya bi manzon Allah jumlatan, kaji kuma yana yabon manzon Allah tafsilan ararrabe. Allah yana yabon hannun manzon Allah, wa maramaita iz ramaita walakin Allah harama wa liyabliyal mu'minuna minhu bala'an hasana, kaji Allah yana kare yabon kafan manzon Allah, yana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan, Allah yana yabon idon manzon Allah, ma zaqal basar wa ma daga, Allah yana yabon harshen manzon Allah, wa ma yanqu anil hawa, haka da kaji Allah yana ce yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. To manzon Allah na fara cikin hadisi, man madahani walau bi shatri baitin wajabat lahu shafaati, wanda ya yabe ni ko da da rabin baiti ne to ceto na ta tabbata a gare shi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi yasa malaman sufaye bayin Allah da kaga mafi yawancin littafan su suna rubutawa ne cikin yabon manzon Allah. To wannan fasali namu dai mana magana ne cikin yabon manzon Allah. Ya fara ne da cewa zalamtu sunnata man ahya zalama ila dawi sibahi bila ajizin wala fa'li, wannan wato tawadu ne irin nasu na bayin Allah. Wana cewa zalamtu, ma'ana taraktu, shine ma'anan zalamtu anan, ma'ana na bar sunnata, na bar tafarkin. In an ce as-sunna ana nufin at-tariq, hanya, inji malaman larabci, inji malaman arabiya. Ma'ana zalamtu sunnata, ma'ana taraktu tariqata, na bar hanyan nan na wanda ahya zalama ya tara ya duhun dare, wato wai yana zargin kansa da cewa ya bar bin hanyar ma'aiki alayhi salatu wasalam shine zalamtu sunnata man ahya zalama na bar bin tafarkin wanda ya raya dufai na darare ya taraya daren nan ila da istibahi har zuwa lokacin da hasken asubahi ya haska bila ajizin ba tare da gajiya ba wala sa'ami kuma ba tare da kosawa ba wa ajhada an-nafs fi taqwa al-ilahi an istakat kadama khudurra min warami wa shadda min zagabin ahsha'ahu wa tawa ala tawa muhjatan mamlu'at al-hikam yana mana bayani akan manzon Allah wa ajhada an-nafs manzon Allah shine wanda yayi jihadun nafsi me ma'anar jihadun nafsi lokacin da sahabbai suka dawo daga gurin yaki suna cewa mun dawo daga yaki manzon Allah yake ce musu kun dawo daga karamin yaki zuwa babban yaki sai sahabbai suke cewa ya rasulullahi yanzu wani yaki ne shi wannan yakin da muka je muka yi muka cire takobi muka sare abokan gaba suka sare mu muka zubda jininsu suka zubda jininmu manzon Allah yake jihadun nafsi akbaru jihadin ko kuma jihadun nafsi aujabu fil jihadi ma'ana jihadun nafsi ya kan nafsu tafi zama wajibi game da wani jihadin da zaka yi sai sa fasalin da gabata ya mana bayani ne akan nafsu da maratib na nafsu da kuma yanda ake yin jihadin nafsu wara'iha wajibul amali ta'imatan wa in yastallati mar'a fala tasmi kam hasanat ladzatu lilmar'i qatilatan min haythu lam yadri anna summa fi dasani haka ita mana bayanin nafsu to manzo Allah shine yi jihadin nafsi wa ajhada an-nafsa shi ya wahalar da ransa fi taqwa al-ilahi cikin tsoron Allah manzo Allah shi kowa tsoron Allah manzon Allah yayin tayin wannan bautan nan yana bauta ubangiji ila anish takakkada ma udurra har zuwa lokacin da kafafuwansa suna kukan cuta min wara ne saboda kumbura wannan shine lokacin da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita shi yana sallolin dare nana ita take cewa ya rasulullahi ba za ka sassauta wa kanka ba bayan Allah ya gafarta maka laifukan da kai da kuma wanda zaka yi nan gaba ala takdiri kenan a kaddara ma in manzon Allah yayi laifi liyaghfiralaka allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara a kaddara ma kai laifi ya rasulullahi ko kuma da kai laifi nan gaba Allah ya yafe manzo Allah ke ce mata afala akunu abdan shakura shin yanzu ba san zan bawa mai yawan godiya ba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawa ala tawa muhjatan mamlu'at al-hikam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda shadda ya daure wato ahsha'ahu kayan cikin sa min sagabin saboda yunwa as-sagab ma'ana al-ju'u yunwa wato sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kai matakin da yakan dauki duwatsu ya sassaka a cikin sa saboda jin yunwa misali lokacin da ake taunan khandak maiki alayhi salatu wasallam da yunwa ta kai masa makura manzon Allah ya dauki duwatsu ya sassaka a cikin sa yasa igiya ya daure wai domin ta bashi daman tsayuwa daidai ba tare da ya tankware maiki ba mai so sahabbai su gane mana cikin halin jin yunwa kenan sallallahu alaihi wasallama shine yake fada mana ويبيت الليالي المتتابعه داويا واهله لا يجدون اشعن منزا الله akan yi kwana da kwanaki dawiyan cikin manzo Allah yana nan nade wato maiki bai sa komai a cikin sa ba واهله لا يجدون اشعن iyalan gidan manzo Allah ba su samu abincin dare da zasu ci ma huwa illa al-ma'u wat-tamr ko kuma wani hadisin ma huwa illa al-aswadaini babu komai sai bakake guda biyu bakin ruwa kawai sai kuma dabino iya abincin da sabba wato iya abincin da iyalan manzo Allah suke ci kenan aka ce wata biyu akan samu wata ɗaya har wata biyu gidan manzon Allah wa ma yuqadu fi baitihi jamrun ko gaushi ba a hura a gidan manzon Allah ba wata rana nana Fatima alaiha salam an kawo mata hadiyya na mata irin gutsararrun matan nan sai ta tashi har ta zauna za ta ci sai ta dauko sai ta kawo manzon Allah ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kawo mata tace ya rasulullahi an kawo mini hadiyya ne har na zauna zan ci sai na ji raina ba zan ji dadin na ci wannan abin ne kade ba ya rasulullahi har sai na kawo maka kashi manzo Allah ya daga fiskansa cikin murmushi yana kallon fiskan nana Fadima yake ce mata ba ya Fadima ta binti Muhammadin ya Fadima ƴar manzo Allah wallahi wannan shine abincin da ya shiga cikin mahaifinki sama da kwana uku da ya wuce wato manzo Allah kwana uku ma bai ci abinci ba alayhi salatu wassalam to shine wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa tawa kenan annabi anan da cikin sa ala tawa akan yunwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama muhjatan mamlu'atal hikami wato akan wata zuciya wanda wannan zuciyan tana cike da hikima Allah ya cika zuciyan manzon Allah da hikima awrasani rabbi ulumal awwalina wal akhirina wa awrasani ilman lam yutihi lil awwalina wal lil akhirina Allah ya cika zuciyan maiki alayhi salatu wassalam da hikima wama lil zuhdi fi ahwalihi wa sana tahta hijarati kashan mutrafal adami wama lil zuhdi manzon Allah ya karkata zuwa ga duniya manzo Allah shine wato ya karkata izuwa ga gudun duniya wato manzo Allah shine azhadan nas kuma wa atqan nas kuma wa akshan nas lillahi rabbil alamin manzo Allah shi fi kowa gudun duniya saboda manzo Allah shi fi kowa sanin hatsarin duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama saboda gudun duniya irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la yabitu inda udirhamu wala dinaru ko dirhami ko dinari bai taba kwana a gurin manzo Allah domin tunanin gobe ba duk abinda manzo Allah ya samu ko na abinci ko na tufafi ko na dabbobi manzon Allah dai rabar da shi ne wa sahabbansa a fadan sa ba a shiga da ko tsilli guda gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama sai kasance manzon Allah shine shugaban duniya da lahira amma kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kaga yana tafiya a kafa wanda girma na manzon Allah ya kai a ce sai dai mala'iku su zo su sa fukafikin su manzon Allah ke takawa yana tafiya akan wannan fukafikin girma da isa na manzon Allah ta kai a ce yana tafiya ne kan iska manzon Allah ya uta nan ma duk waliyan zamanin manzon Allah ma Allah ya ba su haka dama wannan mu'jiza ne irin nasu annabi Sulaimana to al'umma manzon Allah Allah ba su abin da yake haka ma to amma manzon Allah zaka ga yana tafiya akan kafa ko sai annabi manzon Allah na tafiya akan kafan nan wayar gabu ahyanan jawadan wa maratan himaran wa hina rajulan yataqallu haka shi bayan ya fada mana wayar gabu ahyanan jawadan wa tarana annabi ya haudoki himara wani lokaci ma ake ya hauja ki kai wahinan rajulan wani lokaci ma zaka ga manzon Allah da kafafuwansa ya taqallu yana tafiyansa taqallu'i ma'ana ka annama yanhatu min sababi kamar ma ake na sakowa daga kan dutse haka tafiyan ma ake ke taqallu'i ne ma ake sallallahu alaihi wasallam to taron manzon Allah yana tafiya da kafa to dama shi ya suku sahaban ne wal mala'iku tatba'u yana kora sahabbai ne a gaba manzon Allah shi bai barin wato kamar yanda shugabanni na duniya yanzu suke da kaga escort suna tafiya hagu da dama da bayan su suna ta tare su a shi manzon Allah a ya suku sahaban ne yana kora sahabbai ne a gaba shi kuma wal mala'iku tatba'u wa la'iku suna biyo bayan manzon Allah shi yasa yake cewa sahabbai khallu zahri lil mala'ika ku bar bayana wa mala'iku to manzon Allah da kaga yana tafiya shi kadansa to amma saboda girma da buwaya da kurjini irin na manzon Allah ka anna huwa fardun min jalalatihi fi askarin ina talqahu wa fi hashami in kaga manzon Allah ko shi kade ne yana tafiya wa fardun shi kadan sa amma min jalalatihi saboda kurjinin manzon Allah da ka dauka fi askarin annabi na cikin wani tarin runduna ne na sojoji rundunar mala'iku ina talqahu lokacin da ka hadu da shi wa fi hashami ko kuma lokacin da ake cikin hidima alaihi salatu wassalam to tawazu irin na manzon Allah wa kana yahmilu almata'a manzon Allah yana dauko cefanansa wato mina suki ila albayti tin daga kasuwa manzo Allah dai dauko wannan abun har zuwa gida ga sahabbai ga bayi amma manzo Allah dai dauko wannan abin saboda a nuna maka ita duniya ba komai bane sallallahu alaihi wasallam manzo Allah shi yafi kowa daraja a gurin Allah amma kuma manzo Allah shi yafi kowa shan wahala a cikin wannan rayuwar duniya ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal wanda suka fi kowa shan wahala a duniya sune annabawa thumma al-amsal mana shi gurgudan sanka da Allah yake gurgudan imtihanin da Allah zai maka idza ahabba Allahu abdan ibtala'u li yasma'a tadarru'ahu in Allah yana son bawa sai Allah ya ta imtihani wa wannan bawan yasa sai kaga annabawa da manyan salihan bayi sun fi kowa shan wahala a cikin wannan duniya kuma sun fi kowa gudun duniya saboda sun fi kowa sanin hazarinta daga cikin gudun duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana sallama yanamu alal ardi manzo Allah yana bacci akan kasa wani lokacin wa yanamu alal hasiri manzo Allah yana bacci akan tabarma irin nakaba maiki ya tashi ga fiskan maiki yayi zanatane wani sai ma wai namu alal ardi bila hasir manzo Allah yana bacci akan kasa ba tare da ya sa wannan tabarman ban aiki alayhi salatu wassalam to manzo Allah wa malili zubdi kenan ya karkata izuwa ga gudun duniya fi ahwalihi cikin dukkanin halayyansa sallallahu alaihi wasallama kazalika fil malbus wa tibu fa'ihun yujalisu aqwama wal aswatu turfa'u wa sana tahta al hijari kashan mutarfa al atmi manzo Allah ya dauki duatsu ya daura a karkashin wannan fatan nan nasa ni intaccen fata irin na manzo Allah wanda Anas dan Malik yake cewa ma masastu dibajan wala hariran huwa aliyan min kaffi rasulullah ban taba shafan alharir ko karan miski mafi laushi a duniya kaman da na shafi hannun manzon Allah ba ma'ana fatan manzon Allah mutrafal adani fatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabbi wato ni'ima irin na fatan manzon Allah kudama bai sauka akan fatan manzon Allah ko sauro ko wani kwaro da raba sallallahu alaihi wasallam warawadat al-jibal ash-shum min zahabin فمال من إفة أنها ولم يروي وراودتهم جبال الشم من يمن يندوى سن دونيا سنة نيما من زن الله من زهب سنة ومن زن الله يتبع سوس زمزيناري suna gashe da manzon Allah suna cewa manzon Allah ya taba su zama zinare amma fa malamin ifatin anha saboda kamun kai irin na manzon Allah sai ya kauda kai gabarun wannan duwatsu walan yarmi bai nemi su zama wannan zinaren ba sallallahu alaihi wasallama wa aqbalat nahwa ad-dunya turawiduhu an nafsihi fa araha ayyama shamali wa aqbalat nahwa ad-dunya annahu ana ma'ana al-jihatu daman annahu fi al-lugha al-arabiyya laha khamsatu ma'ani kalman nahwu a yaran larabci tana da ma'ana guda biyar in an ce annahu ana nufin al-jihatu in an ce annahu ana nufin al-qasdu in an ce annahu ana nufin al-masalu in an ce annahu ana nufin al-miqdaru misali wani mai hikima yana cewa nahawna nahwa dhalika min habibi wajanna nahwa alfi min raqibin wajannahu wahu nahwa kalbin tamannaw minka nahwan min sharibin wannan baitoti guda biyar ta taro dukkanin wato ma'anoni na nahwu yace na hauna na hawa darika ma'ana jihata darika kenan ya habibi wajadna na hawa alfin ma'ana wajadna ni idara alfin min raqibin wajannahum uwahum ma'ana uwahun na hawa kalbin ma'ana misla kalbin tamannaw minka nahwa min sharibin tamannaw minka miqdaran min sharibin to nan da yace wa aqbalat nahwa ad-dunya ma'ana wa aqbalat jihata ad-dunya duniya ta fiskanto wa manzan Allah to rawiduhu tana lalladin manzan Allah tana neman manzan Allah ya karkata zuwa gare ta an nafsihi ita duniyan nan da kanta take neman manzon Allah ba wai manzon Allah ne yake neman duniyan ba amma fa araha ayyama shamamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawarwa duniya da kai matukan kawar da kai manzon Allah bai karkata duniya ba walau miskal zarratin wa akkadat zuhdahu fiha daruratahu wa tarfuhu qad lam yasmah wa lam yahimi kayfa ad-daruratu tusni ithfa ismatihi inna ad-darurata la ta'zu 'ala al-ismi واكد زهده فيها ضرورته wato laluri na manzon Allah shi ya karfafa gudun duniya na manzon Allah a cikin duniya sallallahu alaihi wasallam kuma sannan wa tarfuhu idan manzon Allah kattu lam yasmah idan manzon Allah bai taba wato bai taba hadama ba walan yahimi kuma idan manzon Allah bai taba leka wani wato min zakharifid dunya wani abu na kilkilin duniya idan manzon Allah bai taba kaiwa kan wannan ba kaifa daruratu tusni ifa ismatihi waya da ai malaluri ne yazo ya karkatar da wato isma irin na manzon Allah tunda manzon Allah shi masumi ne to wani laluri ne ma da ta zo ta sa manzon Allah karkata zuwa ga duniya bayan cewa inna darurata la ta'zu 'ala al-ismi ita lalura ba ta ketar iyaka wa wanda suke su masumai ne su sauran annabawa mafuzai ne ma'ana mafuzai Allah ya kiyaye su ne amma ba a ba su makani na isma ba makami na isma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kade yake da wannan makami wato ma'sumi baya kuskure sallallahu alaihi wasallam wa kayfa tad'u ila ad-dunya darurata man a'tahu mawlahu ma yurdihu ma yurdihi min ni'amin khairul bariyati sirrul kainati wa man lawlahu lam takhruj ad-dunya min al-'adam sallallahu alaihi wasallam wa kayfa tad'u ila ad-dunya waya yene ma zaka kira zuwa ga duniya darurata da ya daka kira laluran wanda ataahu maulahu allansa ya bashi ma yurdihi abinda zai yaddar da shi min ni'ami na ni'imomi a alkiyama in an taru Allah zai ce wa manzon Allah wala saufa yutika rabbuka fatarja ya rasulullah Allah zai tabaka zai tabaka cikin al'umanka har sai da kanka ka ce ya yadda ya gamshe ka ya rasulullah shi manzon Allah ce idan wala arda wa wahidun min ummati fi an-nari to in dai haka Allah zai mun wallahi ba zan yadda wani dai daga cikin al'umma na ya zauna a cikin wuta ba inji manzon Allah to a faku maulahu Allah ya bashi ma yudihi abinda zai yadda da shi shine wala saufa yusika rabbuka fatarda khairul bariyati manzon Allah shine alkhair mafi alkhairin halittun Allah baki daya kuma sa'annan shine sirrul kainati sirrin halittun Allah baki daya manzon Allah shine wannan sirrin laqad ja'ala qabla al-kawni fil ghaibi wahdahu bi'izzin wa tashrifin wa sirrin mukassasi tatasarrafu fil albasi wal kawnu kulluhu mazahiru albasi li hadha al mukassasi fa ahlan wa sahlan marhaban summa marhaban mata ja'ana al maqsusu sirri wa mukli siyaka shawi ke fada ma radiyallahu ta'ala an to mazalla shine khairul bariyati kuma sirrul kainati kuma shine wa man laulahu wanda da badin manzan Allah ba shine mai makamin laulaka laulahu lam takhruj ad-dunya min al-adami da duniya bata fita daga babu ba ma'ana illatu wujudi ad-dunya sanadiyan samuwan duniya ko kuma al-awalim dukkanin halitta manzon Allah shine sanadiyan shine as-sababul a'zamu li kulli mawjudi duk wani halittan da ka gani manzon Allah shine sanadiyan samuwan wannan halitta kuma sa'annan wannan halittan Allah ya samar da shi ne daga manzon Allah ba wani halittar da ba a samar da shi ba tare da nuraniyan manzon Allah a jikinsa ba. Shi yasa hadisin na Ali ibn Abi Talib da yake fara mana na hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya halitta hasken manzon Allah da shekaru miliyoyi, Allah ya dauki wannan hasken manzon Allah ya takasawa yana halittar halittu, aka raba gida huru, aka ƙara rabawa gida huru, aka ta rabawa gida huru, ana halittar dukkanin halittu da su. To sai kasance da badin manzon Allah ba da Allah bai halicci duniya ba. Allah ya halicci duniya ne, Allah ya halicci lahira ne, Allah ya halicci sammai ne da ƙasai, duk domin manzon Allah. Shi yasa lokacin da Allah ya nuna wa annabi Musa makami irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma girma irin al'ummar manzon Allah, annabi Musa ya tauro kona cewa Allah ya sashi al'ummar manzon Allah, Allah ya sashi al'ummar manzon Allah. Wani lokaci ma ce lokacin da ya ga girma al'ummar manzon Allah yake Allah ka sanya wannan al'umma ta zama al'umma na Allah, ya ce masa wannan al'umma Ahmadu ne. To lokacin jismaniyar manzon Allah bai zo alamin nan suke ba, sai ke tambayin wa man Ahmadu, waye Ahmadu? To sai Allah ya ce masa ya Musa laulahu ma khalaqtuka da ba dai shi ba, kai ma da ba halicce ka ba. Wala khalaqtu jannatan da ban halicci aljanna ba, wala khalaqtu naran da ban halicci uta ba, wala khalaqtu sama'an wal ardan da ban halicci sama ko kasa ba, Allah ya ce da ban halicci komai ba. Da ƙarshe ma Allah ya ce masa wa inna ma khalaqtul khalqal u'arrifannahum manzilata Muhammadin indi, na halicci halittu ne ba don komai ba, sai don na nuna musu matsayin manzon Allah a gurina sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. To haka annabi Adam ma lokacin da ya ci wannan yar itaciya yake cewa ya Allah ina roƙonka don manzon Allah ka gafarta min. Allah yake ce masa ya Adam wa aina arafta Muhammadan wa lam akhluqu, a ina ka san annabi Muhammad bayan ban halicce shi da irin sura irin naku ba. Sai ce ya rabbi innaka lamma khalaqtani bi yadika wa nafakta fiyya min ruhika rafa'tu ra'si fa ra'aytu ala qawa'im al arsh maktuban la ilaha illa Allah Muhammadur rasulullah فعلمت انك لن تدف الى اسمك الا احب الخلق اليك. قال الله تبارك وتعالى يا ادم صدقت انه لا احب الخلق الي. النبي ادم يتي يا وبنجي لوكتين دكا حليتيني ده حنن قدرنكا ونفخت في من روحك كبوسا من نفاشي رفعت راسي. النبي ادم يتي سي نغا كاينا فرأيت على قوائم العرش مكتوبا سي نغا الربوتا اديكين مكان جمان العرش لا اله الا الله محمد رسول الله. لوكتين ده الله ربوتا لا اله الا الله اديكين مكان جمان العرش فخانت تضطرب خوفا من جلالتها واتو من جلالته. سي كسانشي الارشي سانا جيجيغا سبيدا تصورن جلالا ريرن نا اوبنجيجي دا اكا ربوتا لا اله الا الله. لوكاشين دا الله ربوتا محمد رسول الله فسا كانا روؤها واضطرابها. سي كسانشي الارشي تابر جيجيغا تابر فرجيتا سبيدا ان ربوتا متا محمد رسول الله. تو شينا نبي ادم يتي سي نغا ان ربوتا لا اله الا الله كما سي نغا محمد رسول الله ان ربوتا تاي. النبي ادم يتي فعلمت انك لن تدف الى اسمك الا احب الخلق اليك. Ya Ubangiji sai na san cewa ba da ka jingina sunan wanda sunanka ba sai wanda kafi so a cikin halittanka. Wadamma al-ilahu isman nabi ila ismihi is qala fil kamsil mu'azzana ashhadu wa shaqqa lahu min ismihi yujillahu adul arshi mahmudun wa hadha muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya sadaqta ya adamu innahu la ahabba al-khalqi ilayya. Ya annabi Adam kai gaskiya annabi Muhammad shi ne fi so a cikin halittana, saboda haka tunda ka roke ni don alfarmansa na gafarta maka. Sai Allah ya ce annabi Adam wala lahu ma khalaqtuka, ai da ba dai shi ba ma da ban halicce ka ba. To shine Ibn al-Farid yake fada cikin wani baiti, yana fada ala lisani hadratul muhammadiyya, yana cewa wa inni wa in kuntu ibn adam suratan fali fihi ma'anan shahidun bu'uwwati. Yana fada ne akan harshen manzon Allah, ko da ni dan annabi adamu ne a sura a jismaniya, annabi adamu shine babban manzon Allah, to amma fali fihi ma'anan shahidun bu'uwwati, annabi adamu yana dauke da wani ma'ana wanda wannan ma'ana shine tabbatar da cewa ni baban manzon, wato ni baban annabi adamu ne. Saboda shi karan kansa jikin annabi Adamu suna na ke rubutawa, ashe kaga yadda aka fara samu na kenan kafin aka samu annabi Adamu. Rasulu minal maula wa adamu lam yakun wa yabqa rasulan da'iman wa mu'azzama muhammadu sayyidul kaunaini was saqalaini sahibit taj wal mi'raj wal alami dhul qiblatayni imamul quds wal haramaini wal fariqain min urdun wa min ajam. Muhammadun annabi Muhammad shine sayyidul kaunaini, shugaban kasantattu guda biyu, ma'ana ad-dunya wal akhirah kenan. A duniya manzo Allah shine shugaba, sa'annan a lahira manzo Allah shine shugaba. Yana cewa ana sayyi walad adama wala fakara, ni ne shugaban ƴaƴan annabi Adamu, manzo Allah ce kuma ba alfahari nake yi ba. Yana da ka tabbatar manzo Allah shine shugaban duniya da lahira. A duniya Allah ya tara masa annabawa a Masjidul Aqsa su 124,000, manzo Allah ya jagorance su. Tarahu imaman wan nabiyina khalfahu al-anbiya'u jami'uhum ahya'u lamma ata baitul muqaddas ja'u kana al-imam wa kulluhum ma'muma, dukkan su mamu ne, manzo Allah shine a gaba. Kaga ya zama sayyidu fid dunya kenan, shugaba a duniya. Sa'annan a lahira ma adamu man dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamati wala fakara, tun daga kan annabi adamu har annaban da suke bayansa suna karkashin tutan manzon Allah ne. To kaga shine sayyidul karuni kenan, shugaban kasantattu guda biyu duniya da lahira kenan, wasaqalini shugaban nauyaya guda biyu aljanna mutun kenan. Sa'annan sahibul taji shine ma'abocin wannan kambu na girma, wal miraji kuma sa'annan shine ma'abocin miraji, wal alami kuma shine ma'abocin tuta sallallahu alaihi wa sallama. Zulqiblataini manzo Allah shine ma'abocin alqibla guda biyu. Kafin a fara kallon Ka'aba ana kallon wato Baitul Maqdis kenan, can Masjidul Aqsa kenan. Shine Allah ke fara mana cikin Al-Qur'ani, sai kullu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq wal maghrib. To lokacin da manzo Allah yana so a canja masa al-qibla a bar kallon Baitul Maqdis, sai Ubangiji ya lura da wani abu. Sai Allah ke cewa qad nara taqalluba wajhika fi as-sama'i فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَيْنَمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. الله yace muna ganin jujjuyawan fiskanka ya Rasulullah sirrin samaniya, saboda haka da mu baka alqiblan da za ta yarda da kai. Sai aka canja alqibla aka bar kallon Baitul Maqdis, sai aka dawo kallon wato haramin, wato aka dawo kallon Ka'aba, shine ma'anar zulqiblatayni kenan. Kuma sa'annan Imamul Qudusi shine shugaban Qudus, wal haramaini da haramu Makka da kuma haramul Madina. والفريقين ده بانغارين نان غودا بيو من عرب لا رباوا ومن اجني ده وندا بابا لا ربي شي منزان الله سيد الكائنات ني كووا ده كووا نغركش واتو نغركشين سيا ده منزان الله نبينا الامر الناهي فلا احد اضحى يساويه في فعل ولا كلمه هي حتى لا ملك كلا ولا بشر ابر في القول لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لذي عيوب كمثل بالذنوب علي يشي نبينا الامر الناهي annabin nan namu al-amir bil ma'ruf kenan, annahi anil munkari kenan, shine nabiyun al-amirun nahi. Fala ahadun babu wani daya adha da yayi gari yusawi dai 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 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi fi'lin gurin aiki wa fi kalami ko kuma gurin magana. Hayhata la malakun kalla wala basharun, ba zai yi ba hayhata hayhata la malakun ko malaika kalla wala basharun ko dan adam. أبر في القول لا من هو ولا نعمي wanda dai nagarta cikin fadi wanda yake manzon Allah babu irin sa kuma ba za a samu irin sa ba, ma'ana gurin makarimul akhlaq kenan da dabi'a irin na manzon Allah ba wani wanda da a samu wanda yake daidai da manzon Allah. Huwa al-habibul ladhi tubija shafa'atuhu uyubin kamithli bizunubi ami, manzon Allah shine al-habib masoyi. In an ce al-habib ana nufin masoyi, manzon Allah shine habibullahi. Makamu habibullahi ta bambanta da sauran makamatu na sauran ulul azmi minar rusul, wato irin zabin da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato a cikin shi manzon Allah wato wani extraordinary halitta ne da Allah ya halicci halittu baki daya, sai Allah ya sa ɗan adam a cikin halittu su suka fi dukkanin halittun Allah girma, suka fi dukkanin halittun Allah daraja da falala, saboda manzon Allah ya zo ne a jinsin ɗan adam. Shi yasa aka tattauna wata mas'ala, malamai sun tattauna ta akan cewa da tsakanin mala'ika da dan adam wane ne gaba. Aka karkare aka ce al-malaku akmalu amma walakin al-bashara afdalu, mala'ika yafi dan adam kamala amma dan adam ne yafi mala'ika falala da daraja, saboda su mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum was'aluna ma yu'maruna, su ba su saba wa Allah, saboda su Allah da ya tashi halittar su ya halicce su ne a jisamun nuraniya, wato wani jiki ne na haske. لا ياكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتهون ولا ينكحون, با سا cin abinci, ba sa shan ruwa, ba sa sha'awa, ba sa komai, su wasu ajisamun ne ladifa, wasu jiki ne wato ladifa ba kasifa ba, mu kuma ɗan adam ajisamun ne kasifa. To wannan rashin saban Allah ne sai yasa suka zama al-malaku akmalu mala'ika yafi ɗan adam kamala, amma kuma al-basharu afdalu ɗan adam yafi mala'ika. Shi yasa cikin suratul Baqara lokacin da Allah ke cewa wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bi 'amdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamuna wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqina qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah ta malaiku inni ja'ilun fil ardi khalifa, dan sanya khalifa na a doran kasa. Menene sirrin da yasa dan adam ne zai zama khalifan Allah a doran kasa? A halittun Allah tsakanin aljanu da mutane da malaiku da dabbobi, Allah ya halicci al-anasir, ma'ana substances, na dan Adam da kuma na sauran halitta daban-daban. Shi dan Adam da Allah ya tashi halittansa rukiba fihi tabi'atul ma'i tabi'atul nari tabi'atul hawa'i tabi'atul shahwa tabi'atul gadabi tabi'atul kawfi duk Allah sai tara a jikin dan Adam, sauran kuma sai Allah ya raba musu. Shi mala'ika Allah ya halicce su ne mujarrabin haske, babu sha'awa ta tarra mala'ika. Shi kuma dabbobi Allah ya halicce su ne mujarrabin kawai sha'awa ne su, ba su tare da dabi'a na haske, ba su kuma tare da dabi'a na ilimi irin na dan Adam. Su kuma aljanu Allah ya halicce su ne mujarrabin uta. To sai aka rarraba, amma shi dan Adam sai Allah ya sa masa sha'awa, sai Allah ya sa masa tsoro, sai Allah ya sa masa haske, sai Allah ya sa masa uta. Dukkanin abin da aka raba wa wa'innan shi dan Adam sai aka tara masa. Shi yasa sai dan Adam ya cancanci shi zai dauki khilafa rabbaniya a alamin nasuti. Ma'ana a wannan duniyan dan Adam shi ya cancanci ya dauki khilafa na Ubangiji. Saboda duk abin da aka raba wancan shi an hada masa. Yanzu misali a ce mala'ika shine khalifan Allah a doron kasa, shi mala'ika bai san saban Allah ba. Bai san saban Allah ba, shi zallan bautan Allah ya sani sabbihunal laila wannan halal afturuna ne. To kaga ashe jagoranci ba zai yi ba. In an ce dabbobi ne dan su zama khalifofin Allah a doron kasa, su dabbobi zallan sha'awa suka sani, ba su san da'a wa Allah ba. Bas ma san saban ba su kan makaran kansu. To kaga girma irin na dan Adam kenan anan gurin ake bayani. To zuwan manzon Allah a jinsin bashariya shi yasa dan Adam yafi kowanne halittan Allah girma. To a cikin halittun Allah ɗan Adam, Allah ya zabi annabawa su 120,000 da 24,000, su ne wato ɗan aikan Allah kenan annabawa. A cikin annabawan nan waka zalika faddalna ba'dun nabiyina ala ba'din, su ma annabawan Allah ya fifita wasu akan wasu. A cikin annabawa Allah ya ƙara zaban al-mursalina su 313, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajatin wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudsi. Annabi Isa kenan alayhi salatu wassalam. To su ma al-mursalina kun janna aka fifita su. To sa'annan a cikin al-mursalina su 313 nan wato messengers kenan, su wancan prophet kenan, annabawa wa'annan kuma messengers ɗin aika. Domin akwai bambanci tsakanin ar-rasulu da annabiyyu. Shi annabiyyu an bashi sako amma ba zai isa da wannan sakon ba, shi kuma ar-rasulu an bashi sako an tura shi gurin al'umma zai isa musu da wannan sakon. To a cikin su 313 Allah ya ƙara bambance kwaya 25, su ne al-maskurina fil Qur'anil Karim, wanda Allah ya kawo su a cikin al-Qur'ani. A cikin su Allah ya ƙara ware mana ulul azmi minar rusul, wanda su ne annabi Musa kalimullahi, annabi Isa ruhullahi, annabi Nuhu najiyullahi, annabi Ibrahim kalilullahi, shi kuma annabi Muhammadu habibullahi. A cikin su din ma Allah ƙara zaɓin manzon Allah, bashi makamul mahabbati wal kullah. Shi manzon Allah jama'a bainal wato makamul mahabba wal kullah. Manzon Allah shi kalilullahi ne, kuma sannan shi habibullahi ne. Daman na faɗa cewa innama ibrahima huwa kalilullahi min wara'il wara'i ala wa ana kalilullahi wa ana habibullahi. Shi annabi Ibrahim kalilullahi ne ta can bayan baya, amma ni ne habibullahi, kuma sannan ni ne kalilullahi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. To sai Allah ya zaɓi manzon Allah ya bambanta tsakanin makamun habibullahi da kalilullahi. Wata rana manzo Allah ya tausa musu habbansa, suna ta mamaki, suna cewa annabi Ibrahim shine kalilullahi ba, annabi Musa fa shine kalimullahi. Manzo Allah ya tausa mai sai ce hakkan da gaskiya, lalle annabi Ibrahim shine kalilullahi, lalle annabi Musa shine kalimullahi, lalle annabi Isa shine ruhullahi. Amma wa ana habibullahi wala fakara, wa ana sayyidul awwalin wal akhirin wala fakara, wa bi yadi liwa'ul hamdi wala fakara. Manzo Allah ya ce hakika ni ne habibullahi ba alfahari nake ba, kuma ni ne shugaban na farko da na ƙarshe ba alfahari nake ba. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'u biha wa rusula taqdima maqdumin ala kadami sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama. To sai ka ji su sauran annabawa ne ma suke yi a gurin Allah, amma shi manzon Allah kuma Allah ne yake nema yayi masa wannan abu. Misali annabi Musa yana cewa rabbi shrah li sadri wassir li amri wa hal uqdatan min lisani, yana cewa rabbi shrah li sadri, Allah ka yaye min zuciyana, ka yaye min kirjina. Shi kuma sai manzon Allah, Allah na ce masa alam nashrah laka sadrak wadana anka wizrak allazi anka razaq wa rafa'na laka dhikraka ya rasul Allah. Allah na ce ma lallai min yayi maka zuciyanka ya rasul Allah. Kaji annabi Ibrahim na ce wa inni zahibu ila rabbi sayahdini, manzon Allah na ce wa inna ma iya rabbi sayahdini sallallahu alaihi wasallam. To haka bambancin makamin manzon Allah ke da sauran wato annabawa ulul azmi min ar-rusul ma kenan, da kuma sauran mursalai, da kuma sauran annabawa. To manzon Allah huwa al-hadif, shine masoyi allazi turja shafa'atu, wanda ake kwadayin ceton manzon Allah. Ma'ana ceton manzon Allah anan ash-shafa'atul kubra. Fa ya laha min kutta jawabu fi al-hutta min rabbihi saltuta washfa alladhina tuqbali. Haka shi yake faɗa mana radiyallahu ta'ala anhu. likulli nabiyyin da'watun mustajaba, kowanne annabi Allah bashi addu'an da zai yi a amsa masa wannan addu'a. Amma shi manzon Allah addu'an sai tane ash-shafa'atul kubra, da Allah koyi masa ita yarin tashin alkiyama. To shi yake manzon Allah shine al-habib alladhi tujja shafa'atuhu, musoyi wanda ake kwadayin cetansa. Liji uyubin ga ma'abocin aibo ba jama'u aibin kenan. Shi Imam Busiri yake cewa kanifili kaman iri na a duniya, kaman ira-iranmu kenan. Bizunubu ani, wanda ya kasance ya makance saboda yawan zunubai wa Ubangiji subhanahu wataala. Wa huwa az-zakhiratu yawm al-hashr malja'una fi kulli hawlin min al-ahwali muqtami da'a ila Allah fal-mustamsikuna bihi nalu al-muna wal-hana min fadli rabbihim wa lam yazalu bihi fi izzatin wa hum mustamsikuna bihablin ghayra munfasim sallallahu alayhi wa sallam. Yace wa huwa az-zakhiratu, manzan Allah shine tanadi, manzan Allah shine guzuri, manzan Allah shine abun nema a tanada, manzan Allah shine ainihin tanadin mu. Wani rana yawmal hashr, ranan tashin alkiyama, malja'una shine mafakanmu. Wa kullu nabiyyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi aina, haka Ibrahim ke faɗa mana. Kowani annabi yana nafsi ne, amma wa ummati yaqulu rasulullahi, kuma zalla na ta ummati. To wa huwa az-zakiratu yawmal hashr, malja'una shine mafakanmu, a gurin sa da mu je mu fake domin shi muka sani. Fi kulli hawlin min al-ahwali muqtahimi, cikin dukkanin wani hali daga cikin wato cikin dukkanin wani wahala daga cikin wahalhalu da muke shiga na alkiyama, to zuwa ga manzon Allah zamu je mu fake sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Da ila Allah ya kira zuwa ga Allah. Wal mustamsiku nabi, duk wanda suka yi riko da gezan manzon Allah, suka yi riko da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Fal mustamsiku bihi, ma'ana fal mustamsiku bihabli, wanda suka yi riko da igiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shine shi yake cewa tamassabi ajali nabi mutabi'an mazahibu fal mudasatu falala fatugunika an rasuli kullin wa kalidin wa tugunika an jonin yarumu muhala fama nabliyonin awlanin wa marqasun bimu an ilayhim kalli anka kabala. To shine da ayyala ya fali musamsi kuna bihi kenan, wanda suka yi riko da manzon Allah nalul munasun samu buri wal hana, da farin ciki, min fadli rabbihim, daga fadalan ubangijin su. Walam yazalu bihi fi izzatin wa hum mustamsikuna bihablin ghayra munfasimi, walam yazalu bihi, basu gushe ba da manzon Allah. Fi izzatin, suna cikin girma da buwaya, saboda duk wanda ya dan fara ga manzon Allah ya samu girma da buwaya. Wa hum mustamsikuna bihablin, kuma hakika sun yi riko da wani igiya, wannan igiyan ghayra munfasimin ay ghayra munqati'in, wannan igiyan ba mai yankewa bane, saboda riko da manzon Allah da suka yi. Saqa nabiyina fi khalqin wa fi kulkin wa fi ala'in wa fi majdin wa fi izmin falam yusawuhu fi fadlin wala hikamin walam yudanuhu fi ilmin wala kharamin wa kulluhum min rasulillahi multamisun nurul hidayati min imdadihi al-amimi yarjuna min yarjuna hayda nawalin min awatifihi gharfan min al-bahri aw rashfan min al-jinn. Mazala haqa nabiyina ya fifita annabawa fi khalqin, cikin halittansa, in an ce khalq wato zirin halitta na shaksiyan manzon Allah, na jikin manzon Allah. Wa fi kulkin, haka cikin dabi'an manzon Allah. To faka nabiyina fi khalqin wa fi kulkin, da dabi'a da halitta na manzon Allah, ma'ana hissan wa ma'anan, ma'ana zahiran wa ba'inan, manzon Allah ya fifita annabawa. Da man fahwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma tafahu habiban bari'un nasami munazzahun an shirkin fi ma'azinihi fa jawharul husn fihi ghayr munqasim. Manzon Allah ya fifita su, to tamma ma'anan wa suratan, kad tamma suratuhu wa tamma ma'nahu. Wa fi ala'in, haka nan gurin daukaka, manzon Allah ya fifita annabawa. Kaifa tarkaruki ya kal anbiya'u ya sama ma sawarat ha sama'u lam yusawuka fi ulaka wa kad halatana minka dunahum wa sana'u innama masalu sifatika linnas kama masala nujum al ma'u ya rasulullah. To wa fi ala'in, gurin daukaka, wa fi majdin, da girma, wa fi azamin, da girma, dubbas kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Falam yusawuhu, basu daidai da manzon Allah ba, fi fadlin, gurin falala, wala hikamin, ko gurin hikima kai, walam yudanuhu, basu mayi kusa da manzon Allah ba, fi ilimin, gurin ilimi, wala karamin, ko kuma gurin karamci, gurin kyauta. Saboda manzon Allah fa anta shamsun, shi manzon Allah shi rana ne, gurin daukaka. Ma'ana sauran wato annabawa da sauran mursalai suna matsayin taurari ne, yastamiduna min nuri shamsi, suna istimdadi ne daga hasken rana. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun nuran hidayati min idadihi al-amimi wa kulluhum, yace kaga dukkanin annabawa da mursalai, min rasulillahi multamisun, suna iltimasi ne daga gurin manzon Allah, ma'ana suna nema ne daga gurin manzon Allah, ma'ana duk wani abu na Allah, Allah ya bayar da shi ne ta gurin manzon Allah. Su annabawa sai ta gurin manzon Allah suke neman wannan abu. Multamisu suna neman nural hidayah ta hasken shiriya min imdadil amini daga imdadin nan na manzon Allah mai mamayewa ma'ana duk wani abu na Allah dukkanin alfiyudat wal anwaru allati tabruz min alhadrat alilahiyya talaqathu zatu sayyidina Muhammadin duk wani abu na Allah na madadi da haske saboda manzon Allah shine babullahi kuma shine ainur rahmatir rabbaniya to wannan abun wato yana zuwa ne ta guyin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama duk abin da zo daga gurin Allah to manzon Allah zai karbe shi kullu ma fa da wabaraza min zatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama dukkanin abin da yazo daga gurin manzon Allah na haske na ma'arifa na faida to talaqathu zawatul anbiya alaihi wa sallam zatin annabawa ne zai karbi wannan abin to shine ma'anar min rasulullahi multamisu suna neman shiriya nural hidayah haske shiriya min imdadihi al-amini daga madadin nan na manzon Allah mai mamayewa irjuna faida nawalin min awasifihi kuma suna kwadayin faidu nawali kwarara irin na kyauta min awadibi daga tausayawa irin na manzon Allah garfan min albahri tamkar suna kamfata ne daga kogin manzon Allah alimma alal bahri muhiti wa tatruka sawaqila tujdi zama aliman shaka to garfan suna kamfata ne min albahri daga kogin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aurashkun ko kuma suna tsotsa ne min diyani daga ruwan sama ma'ana wato yadda tarifuna min bahri nurihi suna kamfata ne daga kogin nan na haske na manzon Allah wabakifuna ladaihi inda addihim wa khadi'una li izzin fawqa izzihim yastamtiruna nadamin suhbi an umihi min nuqtati al-ilmi aw min shaklati al-kami su sauran annabawa muna ta bayani dai akan kayan annabawa yanda suke da manzon Allah wabakifuna ladaihi suna tsini a gurin manzon Allah inda addihim a iya haddin su ma'ana kowa da mukaminsa kowa da iya gurgurdan sanin sa a cikin manzon Allah wakadi ulal izzin kuma kowa ya kaskantar da kai wa wani girma wanda wannan girman fauka izihimu yana sama da girman wannan annabawan ne baki daya shi yasa lokacin da kowanne annabi ya gagar fiskantar ubangiji subhanahu wataala to a lokacin manzon Allah shi kuma yake iya fiskantar ubangiji subhanahu wataala kai tsaye to shine wakadi ulal izzin kenan sun kaskantar da kai wa wani girma wanda fauka izihimu girman manzon Allah dai yana sama da girman su ma dama an samo shi ne daga girman manzon Allah kullu nabiyyin na'ibun annabiyina kowanne annabi yana zama wato na'ibin manzon Allah yastamdiruna nada suna istiqdari wato suna neman kyauta min suhubi al'umihi daga giragizan nan na ni'iman manzon Allah min suhubi ma'ana jam'u sihabin yastamdiruna min al-matari ne in an ce al-matari ruwa ma'ana yastamdiruna ma'ana yatlibuna al-matara suna neman kyautar ruwa na kyautan manzon Allah min suhubi daga giragizai dan usihabin kenan al-umihi wato na ni'imomin manzon Allah min nuqtatil ilmi na daga wato nuqta na ilmi dugan ilmi aw min shaklatil hikami ko kuma wani wasali na hikima to alhamdulillah zamu dakata a wannan guri zamu tashi fa wallahi tamma ma'ana huwa suratuhu summa istafahu habiban bari'un nasami sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama فصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد السارق العدل الامين وعلى اله حق قدره يوم الدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين